قدم أناس من أكل أو أرينا وسمتان daga قبيلة أكل ko أرينا sun taho fajtaul madina jikinsu yake madina jikinsu madina bata karbe shi ba suka yi rishin lahiya fa amara lahum annabi sallallahu alaihi wasallam bi liqahin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da tatso musu tagunni masu nono shine alliqa taguwa mai nono wa amarahum ya umarce su an yashrabu min abwaliha su sha daga hutsarin tagunan na raƙuman nan wa albaniha da nonan raƙuman nan a tatso musu su sha fantalaku sai suka tahi falan ma sahu su wannan mutane da suka zo madina bata karbe su ba suka yi rishin lahiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam zo daga nesa ne canjin guri canjin yanayi sai yasa suka yi rishin lahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarta a tatso musu a ba su hutsarin raƙuman su sha da nonan fantalaku sai suka tahi falan ma sahu yayin da suka warke kata lura iyan nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe makiyayin raƙuman nan annabi sallallahu alaihi wasallam dan tura sai ya ce wa ku tayi can bayan gari akwai makiyayi na ya tatsa muku nono da kashi da hutsarin raƙuman ku sha wasu taqun na'am suka kora dabbobin suka sace su faja al-qabr fi awwalin nahari sai labari ya zo da harkon wuni ce tunda sahi cewa ga abin da suka yi mutanen nan fa ba asafi atharihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka bi bayan su falan martafa annahar yayin da rana ta dago ji abihim sai aka zo da su fa amara bihim annabi yayi umarni da su fa qudiyat aydihim aka yanke hannuwansu wa arjuluhum da kafahuwansu wa sumirat ayunuhum aka tsarkwane idanuwansu wa turiku fi harrati aka bar su cikin tsananin zahir rana duwatsu ba zahir rana abinda suka yi ne ake musu haka suka mamaki ayin yastasquna suna neman a ba su ruwa fala yusqawna ba a shayar da su ba nan annabi sallallahu alaihi wasallam haka labari yazo haka suka mamaki ayin su ma suka ciccire kafahun sata saba su cire kafa da wannan saboda sata kuma idan da aka sa aka kwankwale idanunsa haka suka mafi makiyayin kuma suka bar shi cikin rana kana abu kilaba abu kilaba yake cewa haula isaraku wannan sun yi sata ne shi yasa aka musu hukuncin sata wa katalu kuma sun kashe mutum wa kafaru ba'da imanin sun yi kafirci bayan imanin su duk wannan zunubin su ne wa harabu Allah wa rasuluhu sun yaki Allah da manzon shi inna ma jazaa'ul ladzina harabuna Allah wa rasuluhu shine yake ne akhrajahu aljamaa'a jama'a suka huddo shi ijtawaitul madi bilad ana cewa kalma ijtawaitul bilad jikina yaki gari kaza idza karhitwa idan ka kaki garin ka je garin bai karbe ka ba kana ta rishin lahiya wa in kanad muwafiqa ko da ya kasance ya dace da shi wastau abtu ha idza lam tuwafiqha in kace istau aba ha ma'ana idan bai dace da garin ba jikin bai dace da garin ba an ubaidullah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud an abi hurairata wa zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhuma qala suka ce inna rajulan min al-arabi wani mutum daga cikin mutanen kauye atan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah an shiduka la ina gama ka da Allah illa qadaita bayna nabi kitabillah kai mana hukunci da littafin Allah fa qala al-khasm kaga alama ce ta kauyancin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai an gama shi da Allah ba zai yi hukunci da qur'ani fa qala al-khasm al-akhar sai abokin rikicin guda ce hu afqahu minhu shi yahi shi fahimta yahi shi han ilimi yace na'am haka ne ya ma'aikin Allah faqd bayna nabi kitabillah kai mana hukunci tsakaninmu da littafin Allah wa azalli ni ka bani izini in yi magana faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul to yi magana qala sai ce innabni kana asifan ala haza dana ya kasance dan kwadago ne a wajen wannan mutuna fazana bi mar'ati yayi zina da matan mai gida wa inni ukhbirtu ni an bani labari anna alabni rajama abinda yake kan dana shine ay mushi rajama a gehe shi faftadaitu minhu bi ma'ati shatin, sai na kwanso shi da tumaki kananan dabbobi guda 100 wa walidatin da baiwa, yabba ma mai matak ya bar mishi dan shi ba sai an mishi rajama ba. Fasaltu ahlal ilm, na tambayi malamai, fa akhbaruni, suka bani labari cewa annama alabni, abinda yake kan dana jaddu mi'atin shine bulala 100 wata garibu amin, da kuma aba kuntar da shi shekara guda, a hudda shi daga garin a kai shi wani guri yayi shekara guda. Wa anna alamra'ati hadha ar-rajm, kuma cewa matan wannan mutanen ita kuma bulala gihe ta za a yi, tunda ita mai aure ce. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi, ina rantsuwa da Allah da raina ke hannun shi, la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillah, zan muku hukunci da littafin Allah. Alwalidatu wal ghanamu raddun alayka, da baiwa da tamakai raddun ay mardudatun alayka, mayar maka abun kaza ai, kamar yadda yake man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ay ma'ana mardudun alayka, amma idan mayar maka da abun ka. Yace wa alabnika jaddumi'a, kuma danka za a mishi bulala 100 wata garibu amin, da kuma baƙuntar da shi shekara guda. Wa anna alamra'ati hadha ar-rajm, kuma matar wannan mutum gehe ta za a yi, kamar yadda kenan ahlul ilmi kin suka faɗa. Wagadu ya unaisun, yace kai sammako ya kai unais li rajulin min aslama, wani mutum ne daga kabilar aslam, ilamra'ati hadha, zuwa ga matar wannan. Fa inna itrafat, idan ta tabbatar da eh haka ne, ta yi lalata da shi farajam haka a gehe ta, saboda babu shaidu guda 4 kenan, ita za a tambaya in ta tabbatar da eh haka ne abin da aka faɗa. Kala sai ce fagada alaiha, sai yayi sammako ya je wajen wannan mace, fa atrafat, ta tabbatar da cewa eh haka ne, an yi haka. Fa amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farujimat, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ita aka gehe ta. Ina wannan shine hukuncin shi. Al asifu shine al ajiru, inda Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa anhuma radiyallahu anhuma qala, suka ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, anil amma iza zanat wa lam tuhsan, sun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gami da baiwa, idan ta yi zinaba aka tange ta ba ta yi arme ba. Qala, sai ce in zanat fajluduha, idan ta yi zina kuma ta bulala. Summa in zanat fajluduha, sannan in ta yi kuma ta bulala. Summa in zanat fajluduha, sannan in ta kara kuma ta bulala. Summa bi'uha, sannan ku saida ta, walau bi dafirin, koda da wannan ce, koda da igiya kaba ce. Nan gurin yake nuna cewa ba mutum ne kirki ba ce, lalata ta zama jikinta ba hasa za ta yi ba, a rubu da ita shi yake, shi ne koda da wani kudin da bai kai kimanta ba a saida ta, a rubu da ita. Qala ibn shihab yake cewa malamin al-Imam Malik, la adri a ba'da salisa aw rabi'a, ban sani ba bayan na uku ne annabi ya ce a saida ta, ko magana ta hudu. Wadafiru al-hablu, an ce adafir ita ce igiya. Na gaba an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala, yake cewa ata rajulun minal muslimina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum daga cikin musulmai ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fil masjid, yana masallaci. Fanadahu ya rasulullahi, ya kira shi ce ya ma'aikin Allah, inni zanaitu, ni nayi zina. Fa arada anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai gare shi. Fatana hatilqa waji, ya zo kuma ya je ta wajen huskar annabi ya kewayo. Fa qala, yace ya rasulullahi, ya ma'aikin Allah, inni zanaitu, yace shi yayi zina. Fa'arada anhu, ya kauda kai gare shi. Summa sanna zalika li arba'a marrat, yamma annabi haka sai da yi so hudu. Falamma shahida ala nafsi arba'a shahadatin, yayin da yayi wannan haso hudu, shaida guda hudu da ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira shi, fa qala, yace abika jununun, kana da hauka ne, mahaukaci ne kai? Qala la, yace a. Qala fa hal ahsanta, kai armi ka tangage ne kai? Qala na'am, yace i. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fazhabu bihi farjumu, ku je da shi ku gehe shi. Wannan yake nuna karhin imanin shi karan kanshi, inda wani ne ai boyewa zai, amma ya taho ya bayyana cewa gashi ya hamma annabi ya kauda kai, kauda kan da yake saboda idra'ul hudud bi shubuhat, haddi kauce mishi ake so ba afkar da shi ba, ai ya bashi koho cewa kana da hauka ne, amma ya tabbatar da ce hankalin shi ras. Qala ibn shihab yake cewa da ya ce mahaukaci ne, ba wani bincike kawai barin shi za a yi, ko kuma da ya faɗi a na harko annabi ya kauda kai ya kyale shi, ba wani binciken da za a mishi, shi kenan ya dai istighfar ya tuba. Ibn shihab yake cewa fa akhbarani abu salama ibn abdurrahman, abu salama ya bani labari dan abdurrahman, annabi sami a jabir ibn abdullah ya kula, ya ji jabir yana cewa kuntu fi marajamahu, ina cikin wanda suka gehe shi. Farajamnahu bil musalla, a can gurin sallar idi muka gehe shi. Falamma azlaqatul hijara, yayin da dutsi ya kai mishi ya bashi wahala, haraba sai ya huta da gudu. fa adarakanahu bil harra muka same shi a can gurin duwatsu na Madina farajamnahu muka gehe shi ya dan saboda tsanni ya kai tsanani ba ya tsaya ba a kashe shi dole ya gudu amma bin shi suka yi ar-rajul shi wannan mutun shine Ma'iz ibn Malik warawaki satu Jabir ibn Samura wa Abdullah ibn Abbas wa Abu Sa'id al-Khudri wa Buraydah ibn al-Husayb al-Aslami duka sun rawaito kissar shi wa ana Abdullah ibn Umar annahu qala da shi wannan malami suka ce koda mai aitirafi ne yazo yace yayi zina saboda tsananin haddi ba za a azama mutun shi ba daga fada kawai he an bar shi ya dan tambaye shi so hudu kamar yadda in sheda ce hudu ake nema haka nan tabbatar wa shi ma ya tabbatar har so hudu wa ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu annahu qala kuma sai an buda mishi duwa ta kofar da zai iya kauce ma haddi yace innal yahuda ja'u ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun zo zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu suka ambata mishi annamra'atan minhum wa rajulan zanaya suka ce da wani namiji da wata mace da wani namiji cikin sa sun yi zina fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma tajiduna fi at-taurati me kuke samu a cikin at-taura fi sha'anin rajmi cikin sha'anin gehewa wa qalu suka ce na fadahum zamu kunyatar da su wa yuraduna musu bulala amma babu rajmi cewa a gehe mutun hayya mutu babu a at-taura fa qala abdullah ibn salam sai abdullah ibn salam malamin sa ne na yahuda ya san at-taura hafizin ta ne yace kazabtum kun yi ƙarya inna fiha ayatul rajmi a cikin ta akwai ayar rajmi fa atu bi at-taurati ku zo da at-taura fa nasharuha a bude ta fawada ahaduhum yadahu ala ayati ar-rajmi ana karanta dayan sai azza hannun shi bisa ayar rajmi ya rihe ta ka karanta fa qara amma qabla hawa ma ba'da ya karanta abin da ke gabaninta da abin da yazo bayan ta ita he tsallake ta fa qala lahu abdullah ibn salam sai abdullah ibn salam ya ce mishi irfa ayadaka daga hannunka fa arafa yad farafa ayadahu sai dage hannun shi fa fiha ayatul rajmi sai ga a cikin ta akwai ayar rajmi fa qala yace sadaka ya muhammad yayi gaskiya ya muhammad akwai rajama a ciki shi ya so ya boye ne fa amara bihi ma nabi sallallahu alaihi wasallam farujima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da su aka gehe su nan gurin ya rihe dan saboda duwan littafin da yake gaba sau attaura sai injila su zabura masu su Allah bai ba su har da su ba da kasancewa hafizan su ne sai an buda amma inda qur'ani ne ba amma tinkaru wannan ba ko ya rihe ma a cikin qur'ani ya rihe banza sai da kowa maharbatan suna nan kala sai ya ce wannan kima ce kadai ta alqur'ani duk sauran babu har da ce sun da su cabi mustahfizu min kitabillah kala ya ce fara'aitu ar-rajula yajna wa anil mar'a naga mutunan yana kauce ma macen ya kihal hijara yana kiyaye mata dutsi yajna u ai shine yanhani yana karkacewa ma'ana an kai sa ana musu rajimin ma soyayya ta shi bata kaura ba yana kauce yana tsarewa ka a buga mata shi a buga duwa zaman da mutuwa ce za a yi qala radiyallahu anhu yace Allah ya radashi ar-rajul allazi gurin mutuwa ma shi ya dau mutuwa banda ita allazi wada ayadahu ala ayatul rajm yace wanda ya aza ya tsashi a bisa ayatul rajm hu abdullah ibn suriya shine abdullah ibn suriya malamin yahudan wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna rajulan aw qala imra'an da a ce wani namiji ko kuma wani mutum ittala alayka bi ghayri iznika ya tsunkayo ka yalle ko ka gidanka ba tare da izini ba hazabtahu bi hasatin ka gehe mishi ido ka gehe shi da tsakkuwa fa faqabta ainahu ka fasa idan ma kana alayka min janabaka da lahi ko daya akan shi ya rika lekowa ta katanga ko ta kyauri in ka gehe shi da wani dutsi ko wata tsakkuwa ta fasa idan babu kisasi kuma ko wajen Allah baka da lahi saboda shi yake ta alhurmak inna ma ji ila al-istizan min ajli al-basar neman izini an sa shi saboda kan wani rika leka gidajen wasu ba tare da izini ba babu haddi sarqa haddin sata ana Abdullah ibn Umar amsu daga Abdullah ibn Umar Allah ya rabbi shi annabi sallallahu alaihi wasallam qada fi mijanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannu cikin sha'anin santali kimatun salasata dirhami kima shi dirhami guda uku ne eh wa fi lafzin a wani lafzi ce samanuhu salasata dirhami kudin shi dirhami uku ne an Aisha radhiyallahu anha annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuqda ulaydu fi rubu'i dinarin ana yanke hannun barawo cikin rubu'in dinari fasa'idan ko sama da haka da sauran sharuɗan da malaman fiqh suke ambata ba kowace sata bai kasance cikin hirzi ne na kwatankwacin abin da do da sharuddare da fikihu aka san su. Na gaba an Aisha ta radiyallahu anha anna quraishan ahammuhum sha'anul makhzumiyya allati sarqat. Quraishawa sha'anin makhzumiyya da tayi sata ya dame su. Fa qalu suka ce man yukallimu saboda diyar dangi ce mai daraja ce ta hito babban gida kuma tayi sata. An tabbatar da cewa yanke mata hannu za ai abun ya damu kowa. Suka ce man yukallimu fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana cikin sha'aninta a sassauta wannan hukunci. Fa qalu sai suka ce wa man yastari'u alaihi illa Usama ibn Zaid, wa zai mishi wannan aurin kan in ba Usama dan Zaid ba, shi kuma hibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam babban masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, shine kadai yake iya bude baki yayi magana mu tura shi yace wannan sha'anin a sassauta mata. Ma fa kallamahu Usama, sai Usama yayin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam magana, fa qala sai yace a tashfa'u kenan kamar irin yadda ake yi a yanzu, in ya kasance na kusa ne aje ayi magana a huddo shi, a gawana a huddo shi. Yace a tashfa'u fi haddi min hududillah, cikin haddin Allah kake neman ceto, kake neman shiga gaba ayi sassauci. Sun makama sannan Annabi ya tashi, faqta da bayyi huduba sallallahu alaihi wasallam, fa qala yace inna ma ahlaka allazina qablakum, abinda ya halaka wanda suke gabaninku, annahum kanu iza sarqa fihim ash-sharifu taraku, sun kasance idan mai daraja yayi sata cikin su barin shi aiki ko yayi wani lahi sai a kyale shi. Wa iza sarqa fihim ad-da'if, idan mai rauni yayi sata aqamu alayhi al-had, shi za a tsaida man haddi. Kenan doka kawai ta kasance ana dabbaka ta ne ga talaka wanda bai da kowa bai da komi, amma mai matsayi ko mai kudi in yayi shi wannan amma a yanzu bai da matsala, shi ya san duk abin da zai yi ya huto. Yace wai mullahi ina rantsuwa da Allah, law anna Fatima bint Muhammadin sarqat laqadatu yadda, da Fatima diyan Muhammadu tayi sata na rantsi da Allah da na yanke hannunta. Kenan karshen girma karshen daraja dai, duk ba ta yi ba, amma ba su misalin cewa a dokan Allah babu zancen a yi shiga gaba. Wa fi lafzin a wani lafzi kana tumra'atan tastairul mata, wata mace ta kasance tana aran kayan ado ta zo kayan gida ta amshi aran tukunya aran liddahi aran kaza wa tajhadu huta yi musu, ta ce ita bata amsa ba. Fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi kadai yadda, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ya ce a yanke hannunta dan saboda barauniya ce sata ce. Babu haddul khamri, haddin giya. An Anas ibn Malik, daga Anas dan Malik, annan nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qarsh ribal khamra, an zo mishi da wani mutum wanda ya sha giya. Fajara dahu bi jariratin nahu 40, yan mushi bulala da bawan dabino, bulala ta dabino kamar bulala 40. Qala sai ce wa fa'alahu Abubakar, haka Abubakar ya aikata. Falamma kana Umar, yayin da Umar ya kasance istisharan nasa, sai ne mushawaran mutane sahabbai malaman sahabbai. Fa qala Abdurrahman ibn Auf, sai Abdurrahman ibn Auf, ma'ana da suka ga mashayin giya bulala 40, Umar ya ga sai rena ta bitta hana su yin shan giya su, kowa sai je yayi ya ga dan bulala 40 a mushi mamala. Sai Abdurrahman ibn Auf ya tambaye shawarci sahabbai malaman sahabbai ko mu ƙara haddun wannan. Abdurrahman ibn Auf ya shawarci ce akhaful hudud 80, mafi karancin haddi dai a musulunci shine haddin kazafi bulala 80. Fa amara bihi Umar, sai Umar yayi umarni ya ce to shi ma na giya a maida shi bulala 80. Wannan shi kuma ijma'i ne na sahabbai, irin wannan ba a cewa ya akai Umar ya saba aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga Annabi ya yi musu bulala 40 mashayin giya, haka Abubakar shi kuma da ya zo ya ƙara. To duk abin da suka kirkiro su ba bid'a bane, ba an ce ba sun sauya hukuncin Allah, Allah ba su wannan dama. Annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin, sunna su sunna ce ba bid'a bace, duk abin da suka yi kuma da kiyasi ne suka yi shi, da maslaha suka yi. Shi yasa malamai suka karbe shi ba wanda ya musu in ba ɗan ƙalaƙato ba da sauransu wanda suke zazzagen su da su da ɗan shi'a. Wa anna Abi Burdata ibn Niyar al-Balawi al-Ansari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yana cewa la yujradu fawqa asharati aswadin, ba a yin bulala sama bulala 10 illa fi haddi min hududillah, sai cikin doka haddi cikin haddodin Allah. Yaranka yayi lahi ko danka yayi lahi ko a makaranta yara kana musu tsari, yara a makaranta ba a wuce sama da bulala 10, da ka wuce sama da bulala 10 sai dai in haddi ne zakai. Ni ba kin nan ya isa kenan, sai mu tsaya nan insha Allah. kaga kuskuren wasu wanda wani in ya kama ko yaro ko wannan yayi ta kishi ma kirga ma to matukar ya wuce daga sun wuce goma ka shiga saban Allah kuma wajen gyara kuma ka zama mai sabo